Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka a kodo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na ranar Lahadi 7 ga watan Agustan shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin ƴan kungiyar Boko Haram ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce na ganin bayan rikicin shekaru 7. Kasar Iran kuma ta kashe wani masanin kimiyyar nukiliya mai suna Shahram Amiri, wanda aka samu da laifin baiwa Amurka bayanin shirin nukiliyar Iran da ake cacar baki a kansa. Yau Lahadi ne kuma miliyoyin 'yan kasar Thailand suka doshi rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar raba gardama.
To yau shirin namu zai ta'allaka ne kacokan akan wata hira da musamman da muka yi da gwamnan jihar Adamawa Sanata Bindo Jibrila, wanda ya taɓa batutuwa da dama yayin da ya kama na wata ziyara a nan ofishinmu na Washington.
Harkan samun kuɗin shiga yana da wuya a wajajenmu. So makiyaya da su masu noma masu gonaki kenan. Ya ce ya dawo APC, na ce alhamdulillah ya zo, dama can a APC yake.
Yau za mu kawo muku, wato za mu kaddamar da sabon shirin na duniyar Amurka. Amma ko duka sai kun sha labarin duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin ƴan kungiyar Boko Haram a makon jiya ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce nesa ta zo kusa. Alama ce na ganin bayan rikicin shekaru 7 idan Allah ya yarda. A wani bayanin da ta sa a dandalin yanar gizo, kungiyar Daesh ISIS kenan ta bayyana cewa Abu Musab al-Barnawi shine shugaban ƴan kungiyar Boko Haram a Afirka ta Yamma. A shekara ta 2015 bare kenan, Cibiyar Nazarin Tattalin Arziki da Samun Zaman Lafiya ta wallafa wani bayani bisa nazarin ta'addanci a duniya. Ta bayyana cewa a shekara ta 2014 kungiyar Boko Haram ta zama kungiyar 'yan ta'adda mafi muni a duniya. Bayanin da kungiyar ISIS ta gabatar bata faɗi ba daɗa ko Abu Musab al-Barnawi ya mai gurbin Abubakar Shekau, wanda shi ne ke jagorancin kungiyar Boko Haram ɗin tun shekara ta 2009. To amma a fili ne cewa kungiyar ISIS tana ɗaukar al-Barnawi a zaman shugaban 'yan kungiyar Boko Haram. Kafar yaɗa labarun Sahara Reporters ta ba da rahoton cewa al-Barnawi ya gabatar da wata sanarwa yana caccakar lamirin Abubakar Shekau, yana zarginsa da laifin gudanar da rayuwa cikin annashuwa a yayin da mata da yara suke fama da yunwa. Bayan haka ne wani mutum da ya yi ikirarin cewa shi ne Abubakar Shekau ya gabatar da sanarwar da aka ɗauka akan faifai akan cewa juyin mulki ake son a yi masa. Yana bayanin cewa shi ne shugaban 'yan kungiyar Boko Haram, kuma al-Barnawi yana kokari ne ya haddasa rikici tsakanin 'yan kungiyar. Kasar Iran ta kashe wani masanin kimiyyar nukiliya mai suna Shahram Amiri, wanda aka samu da laifin baiwa Amurka bayanan shirin nukiliyar Iran da ake cacar baki a kansa. Kamfanin dillancin labarun Iran da ake cewa INA a takaice a yau Lahadi ya tabbatar da kisan Shahrami Amiri. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'a a ƙasar ya ce a saboda dangantakar da shi Shahram yake da ita da Amurka, ya baiwa Amurka abokiyar gabar Iran muhimman bayanai, a saboda haka kotu ta yanke masa hukuncin kisa, hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yi na'am da shi. A shekara ta 2009 Amiri ya bar ƙasar Saudi Arabia ya koma Amurka da zama. Shekara ɗaya bayan ya ƙaura zuwa nan Amurka, jami'an Amurka sun ce sun baiwa Amiri tukuicin dala miliyan 5 domin ya fice daga ƙasar Iran, ya kuma baiwa Amurka bayanai dangane da shirin nukiliyar ƙasar. Wani jami'in Amurka ya ce a shekara ta 2010 Amiru ya samu, wato Amurka ta samu bayanai masu amfani daga shi Amir ɗin. Yau Lahadi ne miliyoyin 'yan ƙasar Thailand suke jefa ƙuri'ar raba gardama da shugabannin sojan ƙasar suke zai buɗe hanyar yin sabon zaɓe a ƙasar. Matakin da masu caccakan lamirin soja suka ce wata hanya ce na tabbatar da rawar da sojoji za su taka a harkokin gwamnatin ƙasar cikin shekaru masu zuwa. Yawancin 'yan ƙasar Thailand waɗanda suke zaune a manyan birane sun koma ƙauyukansu domin kada ƙuri'a a ɗaya daga cikin rumfunan zaɓe 95 da aka kakkafa a duk faɗin ƙasar. Kimamin 'yan ƙasar miliyan 50 ne suka cancanci yin zaɓe. An buƙaci masu jefa ƙuri'a da su kada ƙuri'a akan ko sun amince da daftarin tsarin mulki da ya tanadi zaman haɗin gwiwar 'yan majalisar dattijai mai 10-50 da kuma 'yan majalisar wakilai 500 su zaɓi sabon firayim minista ko kuma a'a. Masu caccakar wannan mataki sun ce hakan zai ba da damar naɗa firayim ministan da ba zaɓensa aka yi ba a gwamnatin da za a kafa nan gaba. Idan har ƙasar Thailand, wato 'yan ƙasar Thailand ɗin suka yi na'am da daftarin tsarin mulkin, to zai zama tsarin mulki na 20 da ƙasar nan a ƙasar tun 1932. Zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da aka yi akan gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra ta sa sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2013. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A can ƙasar Afirka ta Kudu kuma shugaban ƙasar Jacob Zuma wanda yake juyayen kayan da jam'iyyarsa ta African National Congress ta sha a zaben da aka yi ya ce masu kada ƙuri'a suna aikawa da saƙo ne kuma jam'iyyarsa ta ANC wadda take jin ragaman mulkin ƙasar za ta saurare su da kunnen basira. Jiya Asabar shugaba Zuma ya yi wannan furucin bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta sha kaye a Pretoria babban birnin ƙasar kuma ta yi hasarar rinjayen da take da shi a birnin Johannesburg birni mafi girma a ƙasar. A lokacin da shugaba Zuma yake gabatar da jawabi a gidan talabijin na ƙasar, mata guda huɗu suna tsaye a gabansa ɗauke da wata alama da ƙila take nuni cewa wato da wanke shi daga zarge-zargen yin fyaɗe a shekara ta 2006, shekaru uku kafin ya zama shugaban ƙasa. Jam'iyyar Democratic Alliance ta masu hamayya ta samu kashi 43.1 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ƙananan hukumomin yankin ciki har da Pretoria, a yayin da jam'iyyar ANC ta samu kashi 41.2. Tunda dama jam'iyyar ANC ɗin ta tsohon shugaba Nelson Mandela ta yadda ta sha kaye a Port Elizabeth a ranar Juma'a.
To Juma'a lake nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ƙarshen makon nan ne ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara a Jiko na 25 wanda ya samu halartar manyan baƙi daga sassan Amurka da kuma Najeriya. Masana da shugabannin al'umma sun gabatar da mukaloli da dama kan irin gudunmawar da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje za su iya bayarwa wajen gina ƙasarsu. Bikin taron da ya samu halartar uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari a matsayin babbar baƙuwa, kana mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu wanda wamban Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya wakilta ya kasance shi ne babban baƙo mai jawabi. Kuma a wannan taro, jawaban da masana suka gabatar sun yi nuni da cewa akwai buƙatar haɗin kai da kawar da bambance-bambance da ke tsakanin al'ummomin Najeriya idan har ana so a ci gaba. To sai dai gabanin taron mun zanta da gwamnan jihar Adamawa a sanata Bindo Jibrila wanda yake cikin tawagar uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari, kuma da farko ya yi min ƙarin bayani kan wasu batutuwa na daban da suka kawo uwar gidan shugaban ƙasar zuwa nan Amurka baya ga halartar taron na zumunta da kuma wasu batutuwa da suka shafi jiharsa ta Adamawa.
Abin da ya kawo mu ni ina cikin tawagan matan babanmu shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari, ita Hajiya Aisha Buhari, wannan ina cikin tawaganta cikin gwamnonin da ta zaɓa su zo su raka ta zuwa wannan ƙasar Amurka.
kamar menene kuke burin kuke so ku cimma dangane da wannan ziyara da kuka kawo?
To ita dai maman mu matan shugaban kasa Aisha Muhammad Aisha Buhari, wato damuwanta ta ga yadda za a samu hanyar zaman lafiya a Najeriya gabaki daya, da kuma tana da programs na mata da kuma matasa, especially a wajen mu wato arewa nan jihar Northeast kenan. Sai ka gafarta min, ka san Hausan namu,
wato arewa maso gabashin Najeriya kenan,
da gaskiya arewa. To don haka ta can ta fito kasar Adamawa, Bafulata nace, kuma abubuwan da ya faru da mu wanda ba sai mutu ya dinga bayyana ba, kowa duk duniya an sani matsalolin da muka samu na wajen harkan Boko Haram. To yana daga cikin damuwanta, domin shi shugaban kasa yayi kokari kware da gaske akan samu mana zaman lafiya. To ita kuma sai ta gani tace to dole ne ita ma ta zo ta ga yadda za a samu hada kai da wayansu mutane kamar NGOs da sauransu, a zo a ƙara taimakawa mata da matasa game da
kaman kungiyoyi masu zaman kansu kenan.
Haka kungiyoyi masu zaman kansu kamar irin su Zumunta, wanda gobe muke da wannan program da su. So shine dai babban abun da ya kawo ta, kuma ta kira mu gwamnonin da muke wancan area murakata, domin mu ma mun san matsalolin da muke fama da shi.
To da yake ka dauko batun rikici da jihar Adamawa, jihar da kake wato shugaban ta a yanzu haka, dangane da batun rikicin Boko Haram, na san ya shafi wannan jiha, kuma a daidai wannan lokaci Najeriya ana fama da matsalar tabbarewar arziki. Kamar waɗannan matakai gwamnatin ka suke dauka wajen ganin cewa sun farfado da kudaden shiga ga ita jihar ta kamaimai?
Eh, to ka san kamar da ka sani ne, Adamawa yana cikin abin da ake cewa frontline state, wato state inda Boko Haram ta lalata kware da gaske, wato Borno, Adamawa da Yobe. Kuma lalo da ikon Allah ina senata a lokacin da wayannan abubuwan ya fara, kuma da ikon Allah ni ne wato vice chairman na committee na defense and army. So na san irin wahalolin da mutane mu suka shiga a wancan lokacin, kuma matsalolin da aka samu wanda ba iya an maganta harkan Boko Haram ba sai da shi sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo, da yake kurare ne harkan soja, kuma yana da wato commitment, ya damu da ya ga dai an samu zaman lafiya a Najeriya gabaki daya. To kuma ya tsaya kure da gaske, ya ga an yi wannan solving problem din da muke samu a Northeast. To kamar da na fada, na san karfin Boko Haram a lokacin, kuma a yanzu mun san abun da muke ciki. Kusan zan iya ce maka 95 ko 97% magana Boko Haram kam ya zama abun labari ne. Mun godewa Allah, mun godewa shi mai girma shugaban kasar Najeriya da ya tsaya kware da gaske, ya tabbata ya ga sojojin mu sun yi abun da ya kamata su yi. To harkan samun kudin shiga yana da wuya a wajajen mu yanzu, domin mutane suna cikin wahala, ba mu dade da fitan cikin matsala ba. Kuma ka dawo ka ce nemi hanyar kuɗi da sa talaka cikin wahala, to wannan gwamnatin talakawa ne wanda su suka zabe mu, kuma dole ne mu tabbata cewa mun ba su hakkin su. Dole muna hakuri mu ga idan economy din ya geru, kuma an gaggera wato gidaje da aka kona da makarantu da asibiti da masallatai da churches da yawa, duk wannan federal government muka tabbata cewa kuma yayi kyau. To mutane kuma suka samu hanyar, suka samu kudin, ana dan kasuwanci. To daga nan
ka da ma waɗannan hanyoyin nake so kamar dan mun bayani akai.
Eh, to kamar yadda nake fara, kana nufi wato kamar IGR kenan, yadda mu me muke samu, yadda kudin da za a samu a gera. Shi nake cewa federal government da state government muna kokare kware da gaske yadda za a ga mutanen da suka wahala cikin hanyar Boko Haram din nan, sun an gaggera musu gidajen su, kuma makarantu an gera, komai dai yayi daidai, kowa ya koma gida ya zauna ya samu harkan noma. Kaza mutanen mu ba abin da suka sa a gaba kamar harkan noman nan. To idan babu kudin da za a samu a sayi taki, a yi wasu abubuwa, ba yadda za a yi a ce an koma noman.
Bari mu leƙa batun yanayin biyan wato kuɗin ma'aikata wanda ake biyan su salary wata-wata kenan. Kamar ina aka kwana na akwai kurfa-kurfa da dama da ma'aikata ke na cewa ba a biya su kuɗin su na wata-wata ba.
Kwarai da gaske muna fama da wannan. To amma Allah cikin ikonsa, tunda yau na zama gwamnan Adamawa, kuɗin salary na state yau kusan shekara da wata biyu ban taba wata daya wanda ba a biya salary na state ba. Kuma lokacin da muka shigo kuma mun tawar da bashi na wata biyar na local government. Kuma a yau magana nake ga maka da yardan Allah da ikonsa, na biya wata uku sauran wata biyu. Kuma ina ga ko shekaran jiya ma ya kamata a ce akwai hanyoyin da muka samu wanda aka biya wata ɗayan, wato ran litinin kafin in zo, so zai rage min wata ɗaya kenan a bashi. So don haka Adamawa dai sai da mu ce alhamdulillahi. Salary kam muna kokari mu tabbata cewa mun ba su hakkin su. Amma shi din ma ba wato abu ne wanda kudaden shigan ne yake wahala. Ba wai gwamnoni ba sa son su biya bane, wato kudaden ne. Kuma ka san kowa yana da nashi hanya da zai yake da dabarun sa da zai tabbata cewa an biya wannan salary. Amma Adamawa alhamdulillahi, kuma su talakawa da masu aikin sun san da wannan.
Da baran dan mai da kai baya kadan kai batun cewa jihar Adamawa jiha ce wacce aka santa da harkan noma. Akwai takaddama da ke yawan faruwa tsakanin manoma da makiyaya wanda yake kai ga asarar rayuka da dukiyoyi da dama. Kaman ya kuke kokarin ku ga cewa kun shawo kan wannan matsala?
Shi din ma wannan kore da gaske Adamawa muna samu wa'annan matsalolin, kuma muna kokari mu yi musu bayani su makiyaya da su masu noma masu gonaki kenan. A tabbata muna kokari mun yi community, wato kowane community mun yi committee a fahimtar da mutane su in sun zo akwai hanyoyin da ya kamata su bi kansu shiga gonakin mutane, domin shi yake kawo fadan, kuma a cire abunan na kabilanci, domin Adamawa dukan mutane ɗaya ne. Kuma in muka hada kai kowa zai samu hakinsa ba tare da sai an yi fada har a kashe juna ba. Amma muna kokari a state kafin in taso nan ma akwai matsalolin da muka samu a Demsa local government wanda mun tsaya da mun dan kokari mu maganta abun, kuma mun hada kan sarakunan mu, domin sarakuna dole sai an hada da su, domin su ne ake kira custodian, wato su ne masu kowa da kowa, sun san tarihin abubuwa, sun san yadda za su yi wa kowa magana a samu a hada kai a daina wayannan fadace-fadace.
Gwamna Bindo Jibrila, gwamnatoci da dama sun sha irin wannan bayani da kai na magance wannan matsala tsakanin Fulani da makiyaya, amma ba a ganin wani sauyi. Kaman wani ita ina kaman matakan da kuke dauka ya bambanta da gwamnatocin da suka wuce a baya?
Wato ina ga ba su sa sarakuna a gaba ba. Ni ina daraja sarakuna domin su ne suka san kowa. Idan a ce gwamnati ma gabaki daya za a koma hankali an ba wa sarakuna karfin su. Domin kasan Muhammad da Lalo, a zamanin da duk abun da gwamnati za ta yi suna kawo sarakuna a cikin harkanta, kuma duk matsalolin da zaga za ta faru sun san baki, sun san wa suke shiga, sun san kowa da kowa. So abun da nake kokarin yi shine nake hada kan sarakuna da masu anguwanni da sauransu mu ga ya za a magunta wayannan abubuwan. Kuma insha Allah ana sarakunan mu da Lamido Adamawa da sauran manyan sarakunan suna bani hadin kai a game da wayannan abubuwan. Kuma in Allah ya yarda muna sa addu'a kuma a cikin wannan lamarin, domin shi addu'a bai bar komai ba. To shine dai ina ga bambanci, muna kuma aiki na police da soja su tabbata sun kawo zaman lafiya. Amma dai sarakunan nan ni ina ga da muka sa su a ciki yanzu, in Allah ya yarda abubuwan za ta yi kyau.
To a ƙarshe bari mu leƙa fagen siyasa a wannan tambaya da zan maka. Me ra'ayinka dangane da batun dawowar Nuhu Ribadu zuwa jam'iyyar APC?
Wallahi wato yana da kyau a wajenmu, domin mu dama APC party ka san ba na kowa ba ne. Duk wanda yake so ya dawo ga fili kowa ya zo ya shiga. So ni ya same ni mu yi magana, kuma ya ce ya dawo APC, na ce alhamdulillahi ya zo. Dama can a APC yake, ya gudu ya tafi PDP.
Amma kamar akwai wasu wanda suke nuna tirjin kada ya dawo, da kamar da rahotanni suke nuna.
To wallahi ni ban san su ba, amma ni a matsayina na gwamna ba ma Nuhu ba, duk wanda ma ba APC muna so ya dawo APC, domin muna so ma a ce Najeriya ma gabaki daya ba ma Adamawa ba ya zama one party state, domin a samu aiwa talaka aiki, domin rabe-raben party wani lokaci ma yakan kawo. Amma mu Adamawa ba mu da matsalan dawowan kowa, duk wanda yake so ya dawo. Ai nayi magana na ce ba ma Nuhu ba, kowa ma muna so a PDP. Yanzu ma za mu yi committee wanda za mu dinga zuwa muna neman jama'a, manya wanda suka fi manuhun karfi a wasu party su dawo mana party mu da NPC.
Gwamnan jihar Adamawa Sanata Bindo Jibrila kenan to an dina di wannan hira ce a ranar Alhamis da ta gabata. Tun zagogana cewa karfe 11 na safe ne da minti 20 a nan Washington DC. To kuma da muka alkarwanta muku cewa a ranar Juma'a da ta gabata za mu kaddamar da wani sabon shiri mai suna Duniyar Amurka wanda zai mai gurbin shirin musulunci da ake gabatarwa ranar Juma'ar da na bishara da ake gabatarwa yau Lahadi. Yau za mu kaddamar da shirin a karan farko da fatan za a mana afuwa saboda rashin kawo muku shirin a ranar Juma'a saboda bakin da muka yi hira da su kai tsaye a ranar Juma'ar. Yanzu ga shirin Duniyar Amurka a karan farko.
Matsaloli da matan da sun dade na wariyar launin fata da
The suspect said he was
Ya kamata yan sanda su shiga cikin jama'a.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a karan farko a wannan sabon shiri na Duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo zan duka gabatarwa a kowace ranar Juma'a da izinin Allah. Wannan shiri ya ta'allaka ne akan gabatar muku da al'amuran da ke gudana a nan Amurka waɗanda suka jibinci yanayin al'adun ƙasar da suka shafi zamantakewa, yanayin al'ummomin da ke zaune a cikin ta da yanayi na hunturu da bazara, kai a wasu lokuta ma har da fannin siyasa da sauran fannoni na cinikayya da wasanni da dai sauransu. A wannan jiko na farko, kamar yadda watakila wasunku suka ji daga saumin tabin buɗewar wannan shiri, za mu taɓo batun takaddama da ke faruwa ne tsakanin 'yan sanda farar fata da baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka, lamarin da yakan sa a yi asarar rayuka da dama. Takaddama ta kwanan da ta ɓarke ta faro ne daga kisan wani baƙar fata da aka zargi wani ɗan sanda farar fata ya yi a birnin Baton Rouge da ke jihar Louisiana. Sannan kwana guda aka kuma samun wata kisar da wani ɗan sanda farar fata ya yi wa wani baƙar fata a gaban budurarsa da 'yarsa a jihar Minnesota. Wannan dai ba shi ne karan farko da irin wannan lamari ke faruwa ba, kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa, kuma watakila ba shi ne zai zamanto na ƙarshe ba, muddin wato ba ɗauki ƙwararren matakai ba. To wai shin me ke haifar da rashin jituwa tsakanin baƙaƙen fata da 'yan sanda da har ake kaiwa ga kisa? Josh Shikmut masani ne a fannin tsaro kuma tsohon ɗan sanda ne a nan birnin Washington DC.
To duk wannan abin dai mutane dai public rushing trust ma juna.
Sai dai wasu masu fashin baki irin su Dr. MK Hassan na Jami'ar Pennsylvania da ke nan Amurka suna ganin lamarin ya samo asali ne tun daga lokacin da aka yi tsananin fama da wariyar launin fata.
Akwai matsaloli da matan da sun dade na wariyar launin fata da aka yi a ƙasar nan. To har yanzu da yadda ake ɗaukan 'yan sandan a wasu wajajen, ba a samu aka warware wannan matsalan ba.
To a yayin da masu zanga-zangar rajin kare rayukan baƙaƙen fata na Black Lives Matter suka fito suna zanga-zangar nuna ƙyamar kisan da ake zargin 'yan sanda ke yi a birnin Dallas na jihar Texas a farkon watan nan, wani baƙar fata kuma tsohon soja ya yi kwanton ɓauna ya harbe 'yan sanda biyar, yayin da suke sa ido a kan masu zanga-zangar. Wannan al'amari dai ya tada hankulan jama'ar Amurka da dama, domin ba kasafai ake kai hari kan 'yan sanda ba.
The suspect said he was upset at white people. The suspect stated he wanted to kill white people, especially white officers.
Mutumin da ake zargin ya ce yana fushi ne da fararen fata, kuma yana son ya kashe su, musamman ma 'yan sanda fararen fata. Sannan ya ce ba shi da alaka da wata ƙungiya, ya aikata haka ne shi kaɗai.
Kwanaki kaɗan bayan haka ne kuma wani baƙar fata ya sake harbe wasu 'yan sanda uku a birnin Baton Rouge. Kuma a cewar Dr. MK Hassan, wannan lamari ya ƙara dagula tsatsamar dangantakar da ke tsakanin 'yan sandan da baƙaƙen fata.
To a halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan, gaskiya hankula sun tashi saboda dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umman baƙaƙe ya taɓarɓare sosai.
Sai dai shugaban Amurka Barack Obama, wanda yake ziyara a ƙasar Poland a lokacin da aka yi harbin na Dallas, ya ce babu wani lokaci da al'ummar ƙasar nan ke buƙatar haɗin kai kamar a daidai wannan lokaci.
And that is why it is so important that everyone, regardless of race or political party or
yana da matakar muhimmanci a ce ba tare da yin la'akari da launin fatar mutum ko jam'iyyarsa ba ko aikin sa ko wata kungiya da kake ciki. Kamata yayi kowa da kowa ya maida hankali kan abubuwan da za su haɗa kan kasar nan. Ba ma buƙatar kalamai masu tunzura jama'a ko kuma zargi.
To ko ina mafitar wannan takaddama tsakanin 'yan sanda da baƙaƙen fata take? Josh Shikmut ya ce akwai buƙatar 'yan sanda su ƙara cusa kansu cikin al'ummar da suke baiwa kariya.
Ya kamata 'yan sanda su shiga cikin jama'a, don haka ina ne za su yi abokantaka da jama'a.
Yayin da takaddamar 'yan sanda da baƙaƙen fata ke faruwa ne, aka kuma buɗe babban taron jam'iyyar Republican a birnin Cleveland na jihar Ohio, inda aka bayyana Donald Trump a hukumance, wato a matsayin wanda ya lashe tikitin tsayawa jam'iyyarsa ta Republican ɗan takara a zaben shugaban ƙasa.
1725 Trump.
Amma kafin a kai ga haka, wata badaƙala da ta kunno kai ita ce, da zargin cewa uwar gida Melania Trump ta saci wani sashi na jawabin uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama, wanda ta yi a shekarar 2008.
The values that you work hard for what you want in life.
Sannan kuma ga Michelle.
You work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do.
Sannan kin mara Trump baya da Senator Ted Cruz ya ki a jawabinsa ma ya ji hankulan jama'a.
I'll just give you this response. I am not in the habit of supporting people who attack my wife and attack my father.
Sannan kuma da ƙarshe a babban taron, Trump ya miƙa godiyarsa na tsayar da shi da jam'iyyarsa ta yi a matsayin ɗan takararta, tare da yin alƙawuran kawo sauyi idan har Amurka suka zaɓe shi, kana ya cicciki abokin hamayyarsa Hillary Clinton, wacce ita ma a ƙarshen kammala babban taron jam'iyyar da aka kwashe kwanaki huɗu na yi a Philadelphia, ta amince tare da miƙa godiya game da zaɓinta da aka yi a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat. Duk da barakar da aka samu ta wasu saƙonnin imel waɗanda suka kwarmata yadda shugabannin jam'iyyar suka fi nuna mata fifiko a kan abokin hamayyarta jam'iyyar ta Democrat, wato Senator Bernie Sanders. Masaurare, baki da abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya. Tanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Rikicin shugabancin da ya kunno kai tsakanin 'yan ƙungiyar Boko Haram a makon jiya ya sa wasu suna tunanin cewa alama ce nesa ta zo kusa, alama ce na ganin bayan rikicin shekaru 7 idan Allah ya yarda. A wani bayanin da ta sa a dandalin yanar gizo ƙungiyar Daesh ISIS kenan, ta bayyana cewa Abu Musab al-Baranawi shi ne shugaban 'yan ƙungiyar Boko Haram a Afirka ta Yamma. Ƙasar Iran ta kashe wani masanin ilimin kimiyyar nukiliya mai suna Shahram Amiri, wanda aka samu da laifin baiwa Amurka bayanin shirin nukiliyar Iran da ake cacar baki a kansa. Kamfanin dillancin labarun Iran da ake cewa IRNA a taƙaice a yau Lahadi ya tabbatar da kashe Shahram Amiri. Ko kun san cewa a nan Amurka cikin mintoci 6 barayin mota guda 2 za su iya satar mota ta hanyar amfani da kwamfuta da laptop su kuma fitar da ita zuwa wata ƙasar? To amma su waɗannan barayin masu suna Michael Asse ɗan shekara 24 da haihuwa da kuma Jesse Zelaya ɗan shekara 22 da haihuwa an kama su. To amma hukumomi suna bayyana tsoron cewa kila akwai waɗansu da suke amfani da matsalar da aka samu a masana'antar ƙera motoci, suna satar motoci ta hanyar amfani da kwamfuta. Hukumomi sun ce Ace da Zelaya su ne ke da alhakin sacewa da kuma fitar da fiye da motoci 100. A makon jiya, 'yan sanda a birnin Houston, jihar Texas, da ke kudu maso yammacin Amurka suka kama Ace da Zelaya a lokacin da suke tukar motar da suka sato kira Jeep samfurin Grand Cherokee.
Masaro, duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu, wanda kuma shine zangon shirinmu na ƙarshe baki da yau Lahadi. Amma gobe za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar da izinin Allah. Za mu da Jummai Ali da Titani gabatar da shirin, da kuma Siyon Girma da ta hada shirin, da injiniyanmu Muhammadu Lalo ke cewa huta lafiya. A daidai wannan lokaci da kuke cewa 11:30 ne na safe a nan Washington DC, wato 4:30 kenan a Najeriya da Nijar. Assalamu alaikum.